Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House.
Kanin labarin kenan. Masana ilimin kasuwanci sun ce amfani da kudin yanar gizo wato cryptocurrency ba halartacciyar hanyar kasuwanci ba ce, sai dai wata makaranta da ta fara karbar kudin makaranta ta wannan hanyar ta ce tana da hujja.
Tun da ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo da wasu abun amma na tsarin rika ko ma a karin kanmu mu samu cikakken tsari na gudanarwa, to ma bara mu embrace din wannan abu.
Sai kuma mu leka jamhuriyar Niger, inda kotun ECOWAS ta umarci hukumomin Niger kan su biya diyyar miliyan 50 na ga wani dan gwagwarmaya da ya shafe watanni 18 a kurkuku, hukuncin da yan gwagwarmayan ke yabawa.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unhwani da irin wannan maganganu, ana takurama bayan Allah, ana takurama al'umma, ana takurama demokrasin kan kanta. Lalle ba wata hujja isassa mai tsayi wanda kayan ta yake inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu yan adam unhwani da ƴancin da doka ta ba su.
Kamar kowace ranar Juma'a muna dauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar, amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. An dai kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum hudu sun samu munanan raunuka, yayin da 12 suka ji rauni kaɗan, a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin Shanghai waɗanda ke kula da gundumar Shenzhen da ke Henan inda gobarar ta auku. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu, da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otel inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar, wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sidini ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin, hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take, yayin da suke hada-hada a shaguna, sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales, wanda ya hada da Sidini, ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro tun lokacin da annobar ta barke sama da shekara guda da ta gabata. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House. Ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin Biden da jami'an Afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar ragowar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba mai zuwa, wanda ya daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba. sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa a farkon makon nan cewa Biden yana fatan tarbar shugabannin Afghanistan kasar da take fama da rikice-rikice yayin da ake ci gaba da janyewar. Gani da Abdullah sun isa Washington jiya Alhamis kuma sun gana tare da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer da Mitch McConnell. Psaki ta ce ziyarar ta shugaba gani da Dr. Abdullah za ta kara haska haɗin gwiwa mai ɗorewa tsakanin Amurka da Afghanistan yayin da ake ci gaba da shirin rage sojoji.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu, inda a Najeriya masana harkan ilimin kasuwanci suka bayyana cewa amfani da kuɗin yanar gizo wato na cryptocurrency ba halattacciyar hanya bace ba ta gudanar da cinikayya wanda ya saba da tsarin dokokin Najeriya. Ga Baraka Bashir ɗauke da ƙarin bayani.
Makarantar New Oxford Academy da ke Kano ta ce ta amince da karban cryptocurrency a matsayin kuɗi domin biyan kuɗaɗen makarantar yaransu. Shugaban wannan makaranta ya ce ƙasashe da suka ci gaba tuni suka dade suna amfani da cryptocurrency a matsayin wata hanyar karbar kuɗi da za a yi musayar cinikayya da su. Hakan ce ta sa suka amince da wannan tsari na karban kuɗin makaranta ta hanyar cryptocurrency. Sabiu Musa Haruna, shugaban makarantar New Oxford Academy, ya ce a wannan zango ne suka fara amfani da cryptocurrency.
Tunda ci gaba ne kuma muna so mu ringa shigo da sabon abubuwa na tsarika kuma a karan kan mu samu cikakken tsari na gudanarwa, to kuma bara mu kin barasa din wannan abu domin ganin tun kafin lokacin kore mana idan abin zai da mutu lokacin kore mana, amma idan muka dauka tun daga yanzu duk wanda zai biyo ba sai dai biyo bayan mu wanda dimu mun riga mu gidi sannan shi da kusan kan da farko da hakan ya faru gaskiya.
To baka la'akari da gwamnatin Najeriya ta hana Bitcoin?
A gwamnatin Najeriya ba na wata ba dan kin ji da yake sanayin briefing gaskiya tun February da suka dakatar da bankunan su wajen taimakawa financial institution. Kini magana sun ce na farko ba sa discourage din mutane akan cryptocurrency sannan kuma su ba hanawa suke ba.
Ya ce a yanzu haka iyayen yara 15 ne suka biya kudaden makarantar yaran su ta hanyar cryptocurrency.
Sunana Sunusi Rufai Muhammad. Kai kwadam sai naji sanarwa ai makaranta da kannena suke sun sanar da cewa za su iya accepting shi wannan abu da muke yi a matsayin kudin makaranta da za a biya. Kuma nazo mun tattauna da su tsarin gaskiya ya min dan har ma na biya kannena da Dodge kamar yace ya sanar da
kuma na mufta Hussaini baban yaya. Gaskiya ina da yaro yanzu haka ma yana medicine a BUK na din cryptocurrency na dauki nauyin sa yake karatu yanzu haka. Nan ina da yaya guda biyu kuma akan cryptocurrency dan da a makarantar gwamnati.
To da wannan makaranta ta fito da wannan tsari ya kai
ji saboda abu ne wanda mun yi investment sosai kuma abu ne mai alkhairi.
Wani masanin harkan kasuwanci da ke Jami'an Federal University Dutse Dr. Abdulnasir Turawa ya ce ba halastacciyar hanya ce ba wata makaranta ko biyan kudaden kasuwanci ta hanyar cryptocurrency.
Amma muka dawo kaman kasashen mu na Afrika musamman kasar Najeriya babu waɗannan dokoki. Abin da ya kasance da ake cewa kawai legal tender a Najeriya shine nera. Saboda haka wata makaranta ko wata hukuma ce za su yi amfani da shi wannan kuɗi na crypto wajen karɓar kuɗin makaranta ko wajen ta sayar da sayarwa tabbas ya saba doka. Saboda a dokokin Najeriya abinda aka sani shine kawai shi Central Bank Act, Central Bank of Nigeria wato babban bankin kasa shi kadai ya ba dama don issuing abinda ake cewa legal tender din ko wani kuɗi da za a iya amfani da shi. Kuma har yanzu Central Bank ba su yi dokoki ba ko kuma ba su amince da shi wannan crypto a matsayin legal tender a Nigeria ba.
Ya ce har kawo yanzu babban banki ba ta halatta amfani da wannan kuɗi na cryptocurrency ba wajen gudanar da cinikayya, kuma har yanzu babu wata doka da ta amince da haka illa haramta yin sa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka, kada dai a shagala, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari, kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021 a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a kasashen Afirka 12. A halin yanzu an gano nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India a cikin kasashen Afirka 14. Daraktan yankin Afirka a hukumar WHO, Dr. Matshidiso Moeti, ta ce yaduwar zagaye na uku ta shigo da sauri, tana yaduwa da sauri tare da karin adadin waɗanda suka kamu. Sannan ana samun karin rahoton na rashin lafiya mai tsanani. Sabbin karuwar yana barazana zama mafi muni da Afirka har yanzu bata taba gani ba. Zagaye na ukun yana zuwa ne yayin da Afirka take fama da karancin allurar rigakafin COVID-19. Hukumar WHO ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin ɗari yayin Afirka suka samu cikakken rigakafin. Yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan 2.7 a duniya, hukumar WHO ta ce ƙasa da kashi 1.5 ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar Afirka. Jami'an gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa afuwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. Sakin ɗan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa, shi har da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da jakadan Amurka a Sri Lanka sun ce hakan na raunana tsarin doka a Sri Lanka. Jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati.
A gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu garzaya Jamhuriyar Niger, inda kotun ECOWAS ta umarci hukumomin Jamhuriyar Niger su biya diyar miliyan 50 na sefa domin share hawayen wani dan gwagwarmayan kasar da ya shafe watanni 18 a kurkuku bayan da ya kira wani gangamin nuna adawa da dokar harajin kasar a shekarar 2018. Ga Suleiman Mumine Barma da cikakken rahoto.
A watan Afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta kama Sadat Iyada Mala na kungiyar MPCR bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a Damagaram, saboda a cewarsa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar Nijar ba. Bayan shafe shekara guda da rabi ana kai ruwa rana a kotunan cikin gida, lawayoyinsa suka garzaya kotun ECOWAS a watan Satumban 2019 wacce a zamanta na Larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara. Maitre Budal Efred shine lawayan Sadat Iyada Mala.
Cikin sakamakon nan ta nuna cewa kasar Niger ta yi violent dukkan alƙawuran da ta doka na kan harkar karin mutuncin dan adam, kuma an yi kwandananta an ce ta biya Sadat Iyada Mala wannan na MPCR Zandar na Society Civil na Zandar ta ba shi haƙƙin shi miliyan 50 nan da wata uku ta tura rapor can kotu ta ce lalle ta ba da wannan miliyan 50 Sadat ya shiga haƙƙin shi. Muna zaton wagga decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa. Mutum nawa aka kama ga Demir Dijit, mutum nawa aka kama Demir Dijit, mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu.
Kama yan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin Afirka da na shisan Sahel, saboda abinda suke kira dalilan tsaro. Sabili kenan kotun ECOWAS a yayin wannan zama ta gargaɗi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a.
A kama mutum sai wata uku a sai kai da ba ta a yarar ne muka baka dalili duka yawanci ka diba kasashen ECOWAS nan ga hatta ma wanga na jisan Sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce a terrorism addaku. To wannan ma kotu ta ce babu terrorism, bai hana meeting, bai hana reunion, bai hana seminar, bai hana ba manifestation zai hana. In ka manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani dan ne kai responsible, amma bai hana ku samu duwa a wata manifestation duwa na renewal.
Shugaban kungiyar MPCR na kasa baki daya Alhaji Nuhu Muhammadu Arsika ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo domin a cewar sa mataki ne dake karawa dukkan yan gwagwarmayar Afirka karfi akan aiki.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unhwani da irin wannan maganganu ana takurama bayan Allah ana takurama al'umma ana takurama demokrasin kankanta lalle ba wata hujja isassa mai kaihi wanda kaihinta yake inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu ƴan adam unhwani da incin da doka ta ba su tuma.
Na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan hukunci sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba domin kakakin gwamnati Tijani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdul Dangala Dima da na tuntuba ta waya ba wanda ya daga wayar sa haka kuma basu maido min amsar sakon SMS din da na aika musu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman. Bari kuma mu je jihar Imo inda gwamna Hope Ozudinma na jihar Imo ya gana da kungiyar manoma da masu fataucin albasa a Najeriya. Ga wakilin mu Alphonsus Okoroigwe da karin bayani.
Gwamnan jihar Imo Senator Hope Ozudinma ya gana da shugabannin kungiyar manoma da masu fataucin albasa ta Najeriya a Owerri babban birnin jihar. Yayin da hukumomi na ci gaba da ƙara inganta dabaru da masakaimi wajen kawo ƙarshen ayyukan ƴan awaren Biafra da ke gurgunta lamuran cinikayya da kasuwanci a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Alhaji Aliyu Isa shine shugaban kungiyar masu fataucin albasa ta Najeriya, kuma ya ƙarin haske game da wainar da aka tauya a wannan ganawar.
Kwanakin baya in baka manta ba mu ƴan albasa kungiyar manoma ƴan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasa mun shiga yajin aiki daga Bisani shi gwamnan jihar Imo ya kira mu yake so ya ji ya aka yi ba a kawo musu albasa nan jihohin kudu maso gabas da muka zauna da shi gwamna abu uku muka bida gare shi mun fada mai hasarorin da muka yi sanadiyan wannan rikice-rikicen da ake samu a kudu maso gabacin Najeriya. Ya ji mu kuma koken da muka gabatar mai guda uku ne. Na farko mun roƙa cewa muna so a samu mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin membobin mu. Na biyu muna so a kafa wani komiti da zai kunshi mutanen da suke nan kudu da kuma membobin mu na nan arewa. Na ƙarshe kuma mun roƙe shi a ga cewa an biya mutane asaran da aka yi musu saboda hakan nan shi gwamna ya yi alƙawari insha Allah zai kyautata ma mutane saboda kuma ga kasuwancin su.
Nawa ne kuke hange shi ta gwamnatin jihar Imo
ba ta? Ai, ga zando abubuwan da mutum zai yi, yayi abu na gaskiya. Trailer biyu ne aka wawashe ma mutanenmu wanda kowane trailer akwai buhu 450. Trailer biyu buhu 900 ne. Kuma ko a lokacin da abin ya faru, buhun albasa guda 15,000 ne. Kaga in ka buga 15,000 so 900 sai baka miliyan 13,500. Shi kurin muka bida ga gwamnatin jihar Imo babu ƙari babu rage.
To kome gwamnatin jihar Imo ta bakin Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo na musamman kan lamuran arewa cike cewa
hakika wannan taro da aka yi yau da gwamnatin jihar Imo ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillah. Tunin nan ya dauki tsararren matakan da sa'annan kuma ya dauki alƙawarin zai biya kowa kuɗin shi da masu shanu da masu albasa kuma ya ce kowa ya ci gaba da kawo kuɗi kaya nan gare insha Allah za a kara martaban shi a kara zuciyar shi a kara lafiyar shi insha Allah.
Daga asusun gwamnatin jihar Imo ne zai biya wannan asarar da aka sauka.
Wannan asarar da aka yi shi ya ɗauki nauyin ɗaukan alhakin biyan wannan abu. Kasa da al'umma sa gaba ɗaya da suke arewa da ko'ina da ke cikin ko'ina su buɗe hanyar su kowa ya kawo kayan kasuwar shi kuma kowa ya zo ya ci gaba da kasuwar shi kuma mu mu zauna lafiya da mutane Allah zai kare mu ya kare dukiyar mu ya kare lafiyar mu.
Wannan na zuwa ne bayan wasu manyan ƴan kasuwa ƴan kabilar Iwa ƙarƙashin jagorancin Chief Emmanuel Iwa Nyamu suka kira wani taro a Owerri babban birnin jihar Imo ranar Laraban da ta gabata inda suka buƙaci ƴan arewa masu harka a kudu maso gabas su lissafta asarorin da suka tafka sakamakon hare-haren ƴan awaren Biafra tare da tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin dukkanin mazaunan yankin. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC.
akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka, Mahmud Gareka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A shirin duniyar Amurka na wannan mako za mu dora ne kan tattaunawa da muke da Dr. Nasir Damowa dangane da ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a makon da ya gabata, inda muka katse tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu. Sunana Mahmud Lalo. Madalla, to kamar da wasu ku suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Dr. Nasir Damowa, mai fashin baki a fannin diplomasiya da ke zaune a nan Amurka, dangane da ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a makon da ya gabata, inda muka dakatar da tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu. A dai makon da ya gabata ne shugabannin biyu suka tattauna a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 a birnin Geneva, tattaunawar da ta ja hankalin daukacin duniya. Bari mu dora daga wannan tambaya. Waɗanne fannoni ne Amurkan da Rashin suke yawan samun takaddama kai?
To, ita dai matsayin ta America wannan kaman interference da
wato kaman
katsalandan da ita Rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben America wangan da ya wuce shine wannan hidama America da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar internet. Suna asa kuɗin fansa daga mayan kamfanin su America. Ka san kwanaki da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke abin man fetur. Ai kasance kasan ma aka samu in ka je gidan mai sai ka yi layi mai tsauka nan ka samu mai kuma mai yayi tsada. To kaga irin waɗannan da yake kaga yanzu ita America kusan komai ya koma akan yana gizo. To abubuwan ta waɗanda suke gidan suna nan ta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan internet. To so gaskiya wannan yana ɗaya gaskiya abinda ya hada mu America, duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makamin nuclear. Amma kaga waɗannan na shi wannan da ke kaga ita gwamnatin Rasha tana cewa ba ta da hannu da shi wannan ke kawo wannan farmaki din.
To Dr. da da cewa shugaba Joe Biden bai jima da hawa kan karagan mulki ba, ban sani ba kamar ya zaka auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu.
To kamar da zai hada matan harko zai yi wuya a daidai takalan lokacin Donald Trump shi kokarin da yake shine ya ya ce ai a zauna lahiya da Rasha, amma kuma hanyar da yake so a zauna lahiya da ita su sanatoci da majalisar
wakilai
da dai gwamnatin gaba ɗaya ta America, wannan ba zai yiwu ba saboda a ce Rasha ta zo kamar ta kaga ta katsalan da gancin zaɓe da aka yi, amma kusan babu abin da aka yi mata. So kaga shi wannan shugaban Rasha, shugaban Donald Trump yana kokarin yi daidaita zamantakewa ce da Vladimir Putin ba saboda ɗaya a ce ka san yana da wannan adangancewa yana tare da manyan shugabanni masu ƙarfi irin kamar shugaban North Korea da sauransu, amma kuma yi watsi da abokan zamantakewa na America waɗanda na tun talitali wato ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasashen yamma haka. Ka ga wannan abu bai daidaita ba, su ba su ji daɗi ba, sannan ainihin yawanci 'yan siyasa America ba su jira 'yan ta haka nan ba.
Yawa to da yake ka taɓa wannan batu, Joe Biden da ya je wannan ziyara da aka yi a taron na G7 wato ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki, ya yi wasu kalamai kuma na kwantar da hankalin su waɗannan ƙasashe na yammaci da ka ambata na cewa Amurka na tare da su kada su ji komai. Kana ga za a iya cewa sun gamsu da kalaman na Biden ko kudi har yanzu suna wannan ɗaɗɗaɗɗin abin da ya faro daga zamanin wato Donald Trump?
to gaskiya abinda ne lura shi shine hankalin su ya kwanta amma kuma duk da haka ne kuma suna yin abin kan takatsantsan sun da kasan har yanzu kusan kashi 50% na ɗan jam'iyyar Republican suna ganin cewa shi shugaba wannan Joe Biden bai zama zaɓaɓɓen shugaba ba yake
wanda
ya biyo bayan ne saboda shi yanda shi shugaba Donald Trump ke ta ingiza su yana nuna cewa wanga zaɓe bai ba su har yanzu suna da wannan abin to in ya kasance a ce kashi 50% na ɗan Republican suna da wannan tsari kaga su kasashen yamma gaskiya hankalin su bai kwanta ba tunda sun ga cewa shugaba Donald Trump yana har yanzu yana da goyon baya ga jam'iyya ce da kuma wasu ƴan Amerika so kaga yana yiwuwa suna ganin yana yiwuwa ya dawo mulki to in ya dawo mulki za ta ce na an kuma a gidan jiya
ta Nasir dan mawo kenan mai fashin baki a fannin diplomasiya dake zona a nan Amurka to masu aro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma niko idan Allah ya kai mu kin za madadin shi bakon namu da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa kasance lafiya
sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email Sakon farko ya ce, ‘yan gudun hijira musamman na jihar Borno, kada ku yi saurin komawa gonakinku, har sai kun tabbatar da tsaro ya inganta, duba da ganin yadda ‘yan ta’adda ke yawan ɗaukar rayuwa musamman a cikin gonakinku. Sako daga yaya Hadiza Ingawa da shugaba Haruna Muhammad Katsina. Sai ra'ayin Haruna Boda Inkaibo ya ce assalamu alaikum BOA Hausa muna fatar kwamitin da shugaban kasa ya kafa karkashin mataimakin shi Osibanjo domin fidda mutane miliyan 100 daga talauci yayi tasiri domin mun dade muna jin gafara sa amma har yanzu bamu ga kaho ba sai sakon karshe ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa muna yi wa daukacin al'umar Katsina Maradi jajin rasuwan sarkin Katsina Maradi Sultan Maremawa Alhaji Ali Zaki da fatar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa sako daga Sani mai lange-lange Yawuri da Aliyu Usman Taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa kafin mu karkare da Hafiz ya sake dawowa don jitan labarai amma a takaici
hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikata 16 an dai kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da 12 suka ji rauni kaɗan. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia. Don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah a fadar White House. Ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin Biden da jami'an Afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar raguwar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba mai zuwa. Wanda ya daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba.
Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce da ku a huta lafiya.